To jama'a marhaban kulale ga shirin sashen Hausa murya Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 25-31-60 a jamhuriyar Niger a gidan radio mu na VOA Africa dake can Niamey a mita 200.5 da kuma gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Sarauniya da Numa da Dalol da Niya a birnin Kwani da kuma a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. To jama'a mun ji dadi da kuka samu damar cako tashar tamu a wannan safiya ne Aliyu Mustapha na Sokoto tare da Baba Yaku Makeri na Ghana muke tabin ku a shirin safiyar yau a Laraba. Musa fara da kanan labarai yau ba.
Jama'an Majalisar Yankin Duniya sun bada rahoton cewar mutane 20 suka mutu a birnin Kinshasa a kasar Congo a wani rikici da ya barke a wata zanga-zangar kijinin shugaban kasar Joseph Kabila. Sannan kungiyar Islama ta ISIS kuma ta dauki alhakin kai hari da mota wacce ta kashe akalla mutane 12 a Berlin. Shugaban Rasha da na Turkiya kuma sun ce kisar da aka yi wa jakadar Rasha a Turkiya ba zai bata zumunci tsakaninsu ba.
To a gaishe ka. To bayan kun gama jin labaran baki daya za ku ji cewa wata tawagar jami'an sabon shugaban da aka zaba a Gambia ta dira Abuja.
Koyaya batun rade-raden da ake cewa shugaba Barrow zai gurfanar da shugaba Yahaya Jammeh da zaran ya karbi mulki.
Let me make it categorically clear. President elect Barrow has never threatened anybody.
To a Kaduna kuma
ba abin da ya faru da bane wanda za a cuci mutum a rufe maganan ba za mu yadda ba kowa aka cuta ko musulmi ne ko kirista ne ko dan kasa ne ko ba dan kasa ba waɗanda suka shirya wannan abu sai an kama su sai an hukunta su.
To gwamnatin jihar ta Kaduna kenan da zai zo daga baya ya ga mana dalilin da yasa ya dauke taron gwamnatin tashi daga nan Kaduna mai da shi kafan can sannan kuma
wato akwai mutanen da Buhari ya yarda da su a gwamnatin nan nasa wato ministocinsa da kuma sauran mukarrabansa waɗanda mu mun yi imanin kuma mun tabbatar da ba mutanen kirki bane. Akwai cin hanci da rashawa fiye da yadda kake tunani a gwamnatin nan, amma sai ya zamana cewa waɗanda ba su fahimci wannan abu sai su ce wai baka tare da Buhari, baka kaunan Buhari saboda ka faɗi gaskiya.
To za mu ji wasu daga cikin kalaman da Sanata Ali Ndume ya yi lokacin da ya je ganin shi Buhari kan maganar su Magu da sakataren gwamnatin tarayya da ake zargin su da mundahana. Ko bayan duka wannan muna da shirin demokuraɗiyya yau duka bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin Kinshasa na kasar Congo Kinshasa bayan wani rikici da ya barke a lokacin wata zanga-zangar kinjinin shugaban kasar Joseph Kabila wanda wa'adin mulkinsa ya kare shekaran jiya Litinin amma ya ki sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar. Sashen Faransanci na Afirka na muryar Amurka ya tabbatar da mutuwar mutane uku daga cikin waɗannan abin ya shafa. Mazauna wasu unguwanni a cikin babban birnin Congo sun yi ta bushe-bushe ta tsakar dare don su janyo hankalin shugaba Kabila da cewar wa'adinsa ya cika don haka ya sauka daga mulki. An ci gaba da jin karar harbe-harben bindiga a wasu lardunan har zuwa jiya Talata. A ranar Litinin masu zanga-zanga sun mamaye unguwanni da dama a cikin birnin Kinshasa duk da haramci da aka dora wa yin zanga-zangar da kuma yawan sojoji a cikin birnin. Shaidu sun ce 'yan sanda sun watsa barkonun tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar.
To kungiyar Islama ta ISIS kuma ta dauki alhakin kai harin motar nan da ta kashe akalla mutane 12 kuma ta raunana wasu da dama a wata kasuwar sayar da kayan baje koli na Kirsimeti a birnin Berlin na kasar Jamus. A daren jiya Talata ne dai kungiyar ISIS din ta dora wannan sanarwa akan shafin watsa labaranta na yanar gizo na Amak. Sanarwar ta ce wannan harin na zaman martani ne, wato yana zaman martani ne kai na auna mutanen kasashen da ke hada kai da kasashe da ke yaki da ita kungiyar. Sanarwar wannan ta zo ne jim kaɗan bayan da 'yan sandan Jamus suka saki wani mutum da aka yi tuhumar yana da hannu a wannan harin da aka kai a yammacin Litinin, inda kuma ita wannan babbar mota ta murƙushe mutane da dama a ita kasuwar ta wacce 'yan ƙasar da kuma baƙi masu yawon buɗe ido sukan je suna saye sayen kayan Kirsimeti. Babban lauyan gwamnatin Jamus ya ce an saki wanda ake zargin ɗan ƙasar Pakistan saboda rashin isasshen shaidar da ke nuna ya aikata wani laifi.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Rasha da na Turkiya sun ce kisan da aka yi wa jakadan Rasha a Turkiya ba zai bata zumunci dake tsakanin kasashen biyu ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bada tabbacin cewa kasashen biyu na da ra'ayi iri daya da shugaba Vladimir Putin na Rasha game da al'amarin da ke faruwa a Siriya, kuma huddan su ba za ta huskanci wani kalubala sakamakon wannan harin ba. Shugaban Turkiya ya faɗi hakan ne bayan wata hira ta waya da ya yi da takwaransa na Rasha da yammacin shekaran jiya Litinin, a cewar kamfanin dillancin labarai ta Faransa. Ministocin harkokin kasashen waje na kasashen guda biyu sun aje hurani a gaban hoton marigayi jakadan Rasha da ake kira Andrei Karlov a birnin Moscow. Wani dan sanda ne ya harbe jakadan na Rasha kuma ya kashe shi don nuna jin haushinsa da rawar da Rasha ke takawa a yakin Siriya. Gawar Karlov ta isa ne a birnin Moscow a jiya Talata tare da matarsa.
To, ta wani gefen da ke da alaka da wannan, ko ministocin harkokin wajen Rasha da Turkiyya sun faɗa a jiya cewa aikin kwashe mutane daga birnin Aleppo Siriya ɗin da kewaye ba zai ɗauki sama da kwanaki biyu ba. Zuwa yanzu an riga an kwashe mutane sama da 37,000 daga Aleppo ɗin, kuma babban burin da aka tasa a gaba yanzu ba wani ba ne illa a ga an kwashe dukkan sauran mutanen da suka rage a garin kafin ƙarshen yinin yau Laraba, a cewar ministan harkokin wajen Turkiyya ɗin Mevlüt Cavusoglu a wani saƙon da ya dora a kan shafinsa na Twitter a jiya Talata. A ƙarshe, wani taron da suka yi tsakanin ministocin harkokin wajen Rasha da Turkiyya da kuma Iran a Moscow, ministan harkokin wajen Rasha ɗin Sergey Lavrov ya shaida wa 'yan jarida cewa ƙasashen uku sun yi amfani da tasirin wurin yin matsin lamba a domin a hanzanta kammala aikin kwashe mutanen da ke can Aleppo, da ya ƙara da cewa yanzu ƙasashen nan sun zama masu ruwa da tsaki a yakin Siriya na tsawon shekaru 6. Ministocin kasashen wajen sun shata wasu shawarwari da Rasha ta ce ana yin amfani da su wajen tsagaita wannan yaki har ma a kawo ƙarshen sa baki daya. Rasha dai ta ƙara ƙaimi wurin ɗaukar wannan matakin ne sakamakon wannan kisan gillar da muka baku labarin cewa an yi wa jakadanta a can Turkiyya.
Shugabancin cibiyar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira da abin ciki kalaman shugaban Philippines Rodrigo Duterte, yayin da yake wato wanda ya yi faɗi a bakinsa cewar ya taɓa kashe wasu da ake zargi da aikata laifuka. Kwamishinan cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Raad ya yi kira ga hukumomi a Philippines da su ƙaddamar da gagarumin bincike a kan maganar kisa da shugaba Duterte ya yi a ranar Juma'a, inda ya ce ya harbe kuma ya kashe aƙalla mutane uku a lokacin da yake riƙe da muƙamin magajin garin Davao. Zaid ya ce wani abin al'ajabi ne a ce akwai wani tsarin shari'a da ba zai himantu wajen gudanar da bincike da kuma shirya ɗaukan matakan shari'a akan wanda ya fito da bakinsa ya faɗi cewa ya kashe wasu mutane ko wani mutum ba.
To, mun kawo muku labaran nan daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To, rahotonmu na farko kan tawagar wakilan da sabon shugaban da aka zaba a kasar Gambia ya tura zuwa Abuja ne domin su gana da shugabannin Najeriya kan wainar da ake turawa yanzu a can Banjul.
My name is Mai Ahmed Fati. I am the leader of the Gambia Moral Congress, GMC. We are
officially here. Sunana Mai Ahmed Fati, ni ne shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress. Muna nan ne a hukumance don marawa hukumar da shugabannin kasashen yammacin Afirka suka yi, da aka tura wasu shugabanni zuwa Gambia kuma suka dawo da jawabi wannan mako da ya kare, inda shugabannin suka zo na don tattauna wannan batu. A matsayinmu na masu ruwa da tsaki, zababban shugaban kasar Gambia Mr. Adama Barrow ya ga dacewar dole ya tura mu zuwa nan Abuja. Don mu sa ido mu kuma marawa kokarin na ECOWAS
to send a delegation to Abuja to be around in order to be able to support that process.
Na kuma tambayi Ahmed Fati ko yaya batun rade-raden da ake cewar shugaba Barrow zai gurfanar da shugaba Yahaya Jammeh da zaran ya karɓi mulki.
Let me make it categorically clear. President elect Barrow has never threatened anybody. He has never threatened President Jammeh. He has
bari in faɗa ma ƙarara. Zababban shugaban ƙasar Gambia Mr. Adama Barrow bai taɓa yi wa kowa barazana ba. Bai kuma taɓa yi wa shugaba Jammeh barazana ba. Bai kuma taɓa gaya wa kowa cewar zai gurfanar da shugaba Jammeh a gaban kuliya ba. Kurakuran da shugaba Jammeh ya tafka ba shi ke gabanmu ba. Damuwarmu shine ne ciyar da Gambia gaba.
He's on moving the Gambia forward. Take over power as granted by the voters of the Gambia and do the business of the Gambian.
Yanzu idan dukar rashi bai sa shugaba Jame ya amince ya mika mulkin cikin ruwan sanyi ba. Idan har kasashen yammacin Afrika suka yanke shawarar amfani da karfin soja domin kawar da shi da kan mulki. A matsayinku na jagororin kawancen jam'iyyun Gambia za ku goyi bayan haka?
We are convinced that the transition is on course and that come January 19 the Gambia will have a new president sworn in.
Muna da yakinin shirin mika mulki mai yiwuwa ne. Ranar 19 ga watan Janairun shekara ta 2017 Gambia za ta samu sabon shugaban kasa. Bani da shakka akan wannan. Mai girma zaɓen shugaban kasa Mr. Adama Barrow zai tsare karagar mulki.
President elect Barrow will become his excellency the president of the Republic of the Gambia.
Kalaman Mai Ahmad Fati, shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress, jagoran tawagar da zaɓen shugaban ƙasar Gambia Mr. Adama Barrow ya turo Nigeria kenan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaishe ka Hassan. To a shirin mu na karfe 8 na juma kadan muna da rahoto daga Jamhuriyar Niger da ke magana game da al'amari irin wannan na Gambia da kuma musamman abin da ke faruwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Kinshasa inda shugabannin wannan kasashe biyu suke neman su cije su ki barin kujerun nasu na mulki.
Allah na tuba shugaban ne na kasar Afrika akwai wanda zai daga hannun shi yanzu ya ce wani aiki ne yake nan gai wanda dalilin shi ne ya hakita ba wani aiki ne suke sai sata.
Daga Abuja sai mu karasa zuwa Kaduna inda gwamnatin jihar ya kwashi mukarabansa zuwa Kafancan suka taron su da suka saba na committee ko kuma majalisar tsaro a can saboda abubuwan da suka faru a cikin Kafancan din.
Kone-konen da wasu matasa masu zanga-zanga suka yi a garin Kafancan na karamar hukumar jama'a a kudancin jihar Kaduna ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta dauke taronta na majalisar tsaro da ta saba yi nan a garin Kaduna zuwa karamar hukumar ta jama'a inda aka tattauna abubuwan da suka jibanci tsaro. Kafin taron majalisar tsaron ma sai da gwamnan da tawagar shi suka zagaye guraren da aka kokkona a garin Kafancan biyo bayan waccan zanga-zanga sannan ya kai ziyara fadar mai martaba sarkin jama'a inda anan ne ma gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'in ya tabbatar wa jama'a cewa gwamnatin jihar Kaduna za ta tabbatar da an zakulo waɗanda suka tada wannan hatsaniya don hukunta su.
Roƙon kawai da muke ma shugabanni anan shine a taimaka a rika ba mutane hakuri a tuna musu cewa akwai hukuma duk wanda yayi ma wani laifi a gaya ma shugabanni a gaya ma hukuma za mu iyakan kokarin mu wannan barna da akai ina yi ma mai martaba alƙawari sai mun jijjigo mun ga su waye ka kawo wannan husuma su waye suka yi wannan aiki kuma sai an hukunta su ba abin da ya faru da bane wanda za a cuci mutum a rufe maganan ba za mu yadda ba kowa aka cuta ko musulmi ne ko kirista ne ko dan kasa ne ko ba dan kasa ba waɗanda suka shirye wannan abu sai an kama su sai an hukunta su.
Mai martaba sarkin jama'a Alhaji Muhammad Isa Muhammad Nabiyu ya ce zanga-zangar da aka yi ce ta zunguro wannan fitina.
Muna da labarin cewa bayan an hana din kamar shi wannan jami'in yan sanda shi kuma ya ba da zaman kuma cewa a jiya wannan zanga-zanga an san irin wannan abun an yi shi a cikin garin Kafancan abin da zai faru to an zo an yi ba a wanye lafiya ba domin in ba domin ka jami'in tsaro cikin gaggawa ba ba mu san abin da zai faru ba.
Sai dai kuma kantoman karamar hukumar da aka samu wannan hatsaniya ta jama'ar Dafta Bege Katuka ya ce har ya zuwa yanzu babu wani rahoto a hukumance na cewa wani ya rasa ran shi.
Officially dai ba wani report na rayukan da aka rasa domin wanda muka sani dai wanda aka ji mashi rauni ne mutum daya mai suna somebody Abbas da aka kai shi asibiti da yanzu yana karban treatment ko da shike muna jin cewa wasu lungu-lungu ko kuwa watakila ba inda ya shafi jama'a ba kamar mafitan ruwa ga zangon gatar ko kuwa mun kaura local government akwai wanda aka samu wasu rahoto da bamu riga mun confirm ko ba amma ni a dai a matsayina na kantoman karamin hukumar jama'a abinda na sani kenan a yanzu haka.
To ko yaya al'umar ƙwaryar garin Kafancan suke ji game da dokar hana yawo ta sa'o'i 24 da aka sa a karamar hukumar?
Sirani Musa ba Muhammad. To ra'ayin mu yanzu an sa wannan doka shikenan Ubangiji Allah ba mu zama lafiya. Mu
Ismail Dahiru. To cikin hali da gari yake cikin muna roƙon Allah ya kawo mana sauki maganan cewa za a ringa zanga-zanga da sauran su muna roƙon mallam babu shi a wannan ƙasa na Kaduna State saboda mu zauna lafiya.
Sunana Mutsari Ibrahim daga jama'a local government Kafancan. Wannan abun da aka yi kofin nan da aka sa shine sauki a gurinmu da kowa da kowa.
Sai dai kuma wannan dokar hana yawo ta sa'o'i 24 ba ta hana wasu mata suka zo suka yi zanga-zanga tsirara ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To bari mu sake koma Abuja inda majalisar dattawa take ci gaba da cewa tana nan daram-dam a kan matsayin da ta dauka game da shugaban hukumar hana mundahana ta Najeriya ta EFCC.
Majalisar dattawa ta gwale shugaban masu rinjaye na majalisar Sanata Alin Dume wanda ya ce majalisar bakin amincewa da tantance mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magutai ba amma rahoton tsaro ne da suka samu ya sanya daukar matakin. Kazalika shugaban kasa na da zabin sake turo sunan magun don tantance shi. Majalisar a shafinta na Twitter ta ce matakin kin amincewa da maguna nan kuma shine matsayin majalisar bisa rahoton na tsaro da suka samu. Tun lokacin da aka yi muhawarar karshe kan magun, aka samu muhawara mai zafi tsakanin Sanata Alin Dume da Dino Melaye. Dume dai ya gana da shugaba Buhari, inda bayan ya fito daga ganawar, yace shugaban ne kadai zai iya kawar da mago daga tantancewa, kuma magun zai iya ci gaba da aiki na tsawon lokaci a matsayin muqaddashi. Alin Dume, wanda da alamu ya ji hankalin shugaban kasa kan buƙatar sake dawo da sunan magun, ya kuma ce sakataren gwamnatin Najeriya, Babacin David Lawal, shi ma na da damar kada kansa kan zargin wuce gona da iri na batun nome ciyawar kacalla. Ga bayanin Indumin ga yan jaridar fadar shugaban kasa.
Na shi kuma takaitaccen bayani ne aka bayar ne, wato report, interim report ake cewa. To saboda haka idan ma bai samu zarafi yayi defending kansa bane, to ai yanzu tunda ba a gama ba, yana da dama yaje defending kansa.
Kungiyoyin yaki da cin hanci da ma ƴan kwadago na mai da martani kan wannan lamarin na magu da batun yaki da cin hanci na gwamnatin Buhari. Farko ga abinda mai mara baya ga salon gwamnatin Buhari injiniya Ahmed Zakar Ngoroje wanda yake zagawa jiha-jiha da kungiyar sa don karfafa yaki da cin hanci.
Lallai wannan abinda ya addabi kasan nan, cin hanci da rashawa, mu baiwa gwamnati goyon baya 100% don tabbatar da ganin cewa an kauda ita, domin idan ba a kauda ita ba, babu yadda za a yi kasan nan ta ci gaba.
Shi kuma Comrade Nasiru Kabir ya ce gaskiyar masu cewa Buhari na daukar kara da kiyashi a gwamnatin sa ne ya tabbata.
Wato akwai mutanen da Buhari ya yadda da su a gwamnatin nan nasa, wato ministocinsa da kuma sauran mukarrabansa waɗanda mu mun yi imanin kuma mun tabbatar da ba mutanen kirki bane. Akwai cin hanci da rashawa fede da kake tunani a gwamnatin nan, amma sai ya zamana cewa waɗanda ba su fahimci wannan abu sai su ce wai baka tare da Buhari, baka kaunan Buhari saboda ka faɗi gaskiya. To yau gaskiya ta yi halinta.
Majalisar dattawan dai tana cikin hutu, da hakan ya nuna dukkan bangarorin na da lokacin nazartar lamuran don kare muradin su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaishe ki Madina. To a shirinmu na karfe 8 na safe nan an jima kadan, zamu zo muku da rahotannin da za su hada da wanda yake magana game da shugabannin kasashen Afirka da ba sa son su bar mulki ko dawo a dinsa ya cika, kamar abin da yake faruwa a Congo da kuma Gambia.
Zaman da za su yi na aikin su ne dan kansu da kansu da iyallansu da sauransu.
To ku ba wannan rahoto din, muna da wani rahoto dangane da committee da 'yan sanda suka kafa su bi diddigin kalaman batunci da gwamnatin jihar Rivers ya yi, inda yake cewa zai kashe jami'an hukumar zabe idan ba su maido mishi da cin hancin da ya ba su ba. To sai a dakaci zuwa wannan rahotanni a shirinmu na juma'a da karfe 8 na safiyar nan. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Gabo Allah ya kai mu shekara ta kawo, gani ina bangwana da mutawalla.
Masaru, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wannan takin na dan Anna ce idan Allah ya sa kun lura shine jiniyar mu ta ban kwana da shekara mai shudewa. Muna da kusan mako biyu kafin mu yi sallama da wannan shekara ta 2016. Kuma lokaci ne da muke bitar wasu daga cikin rahotanni da suka samu ambato daga gare ku. Saboda haka yau za mu kawo muku shirin da muka gabatar ranar 3 ga watan Mayu na wannan shekara dangane da matsalolin rayuwa a Najeriya. Ganin har gobe shine batu da yafi dauke hankalin masu sauraro kusan a duka nahiyar ta Afirka, musamman kuma don dai a Najeriya.
Shi dai Buhari nan mun zabe shi ba don wani abu dai, sai dan ya kawo gyara mu dan samu sauƙin al'amarin rayuwa. Amma abi yaki
irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan, to ko na kala kai shirya sai an yi irin ta saboda gyara za a yi.
Muryar marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria kan shugabancin Muhammadu Buhari da kuma korafe-korafin wani dan Najeriya kan kuncin rayuwa karkashin wannan gwamnati kuma abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Idan kun tuna makon jiya mun so mu kawo muku wasu bayanai cikin sauti da suke yawo a fannoni daban-daban suna kukan kuncin rayuwa waɗanda suke azalefin kan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari amma muka fuskanci tangarda. Wannan mako mun yi dace kuma ga kadan daga ciki.
A to kuma dai kan dai duba yanzu a kasan nan ta kai ma talaka bai san yanda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita gaskiya kan ba. A to kuma dai shi dai Buhari nan dai mun zabe shi ba dan wani abu ba dai sai dan ya kawo gyara mu dan samu sassaucin al'amarin rayuwa. Amma abu yaƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin za ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi sai shiga take ba ta fita muna zaune da haka da an ce an kama wani ya kawo biliyan kaza an dawo da kaza ga kuɗin shiga da ake samuwa bangaren custom duty din ga rabano da su haraji da ake karɓa na wajen shauran kamfanoni kuɗin nan akwai su fa to a take su mana me za a yi da su malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gane Monday da Sunday irin wannan masifa malam ya za a yi ita ce ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba gari wannan yanzu ka duba dai masara dai masara kwanan masara guda naira 110 ya za a yi da mu ne a ƙasar irin wannan masifa malam in kai magana a ce a wai karka zagi ba ni ba zaginsa ne ba yawwa amma al'amari ya ga ya tsaya malam mulkin ka wani irin mulki ne gwamnatin nan ta ƙi gaba ta ƙi baya ta ƙi gaba ta ƙi baya malam abubuwa hidadar dagulewa suke yi komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara yanzu ka duba baya nan akan samu dai da ƙyar da ƙyar ɗin dai a ci a sha dai pdf dai gashi dai ana dai za amma yanzu abin da za ka fi ba malam ne ba yake gagara tun ba an allan nan har ni nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci amma na ɓata dare na ɓata rana na ɓata dare na ɓata rana ba Allah na shi ku kake ni shi wane ne da an yi magana ce ya kara yi magana ba ne shi din wane waye shi dai sa a gaya masa gaskiya ba kenan me dai ce ba kuskure ko kuma da mu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama to wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba wallahi sai mu hawuru yawa Allah yakan ansa addu'an wanda aka zalunta kai hakuri baba a to ai gaskiya ne da mu ta zuba ido ko yana wa bahar ba kara dan ba kara dan ba kara kai hakuri ba dan ba kara je kara hakuri ba
a ranar 1 ga watan February ta shekara ta 2014 ne yan bindiga a Zaria suka kashe Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria wato watanni 10 kafin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a yau ta tsaida shugaba Muhammadu Buhari a zaman dan takararta shekara da wata 1 kafin ai zaben Najeriya duk da haka yayi dacin hasashen da yayi ya tabbata muka ga muhimmancin ku ji abin da yake cewa ya Allah akwai abin da za a karu da shi
alƙiblan mu kenan jama'a amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi saboda haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a bashi kokoro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a dan barin gaya muku Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abinda muke fata matakin farkon Buhari ya haushi ne barna ta tsaya barna ta tsaya abinda muke fata kenan yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talakawa ku gane wannan
irin wannan yunwa Buhariya da aka yi aka yi ta cin garin kwakin nan, to ko na kala kai shirya eh sai an yi irin ta saboda gyara za a yi. Gyara za a yi, ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zabi mutanen nan gashi ana yunwa. A'a, yunwar za a yi irin ta ƴan Ghana ne. Ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya, amma yanzu gashi nan ta jaru. Yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne. Amma 1980 sai da ƴan Ghana suka cika ƙasar nan tamu, sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da ƙishirwa. A lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980, ya ce gishirin miya na sile ake siye a Ghana. Ana ta mamaki, sile, gishirin miya sile, saboda rayuwa ta yi kunci. Kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1,000, miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1,000. Wace irin miya ce wannan? Haka Ghana ta zama. Amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba? Daga cikin gyaruwar da Ghana ta yi, jama'a, yanzu duk Afrika, in ka cire South Africa, babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana. Sannan harkar tsaro babu kamar Ghana. Yanzu ga Ghana sun samu man fetur. Ghana sun samu man fetur. Sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga dauke wutan da za a yi. Ba Ghana ba, kwatano nan, kwatano. Ka je ka ga ana dauke musu wuta? Suna rasa ruwa a kwatano? Nijar nan ba a ɗauke musu wuta, amma fa mu muke ba su wutar. Mu mu bayar, amma ta mu ta mutu. Amma su suna can suna shan haske. To abin da nake so in gaya wa talakawanmu shi ne, jama'a, ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne. Matakin farko, ƙasar wallahi Allah ya azurta mu, amma an yi wawurar da in Buhari ya hau, hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala. Abinda mu muke fata a tsaye da zalunci, in aka tabbatar zalunci ya tsaya, sannan sai a fara shawara ya za a ci gaba, saboda sun yi kace-kace da ƙasar. Duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kansa arzikin da in zai shekara 70 ba zai ainihin talauci, zai wawura ya wawura ya je adana.
Marigayi Malam Awwal Albani Zaria kenan aka ji.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ƴancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin wannan mako na demokradiyya yau, sai kuma mako mai zuwa da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku rahotannin a wannan shekara mai shuɗewa, musamman Nasira da Muhli Kaya wadda ya tantance waɗannan rahotanni ya turo mana su, da kuma sauran wakilan baki ɗaya, da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abo waɗanda suka taimaka suka daidaita sautin shirin. A nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata, in sallama da ku, mu zama lafiya.
Subhanallah. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labaran mu a taƙaice.
Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin Kinshasa na ƙasar Congo Kinshasa bayan wani rikici da ya ɓarke a lokacin wata zanga-zangar ƙin jinin shugaban ƙasar Joseph Kabila, wanda wa'adin mulkinsa ya ƙare shekaran jiya Litini amma ya ƙi sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin ƙasar. Sashen Faransanci na Afrika na muryar Amurka ya tabbatar da mutuwar mutane 3 daga cikin waɗanda abin ya shafa. Mazauna wasu unguwanni a cikin babban birnin Congo sun yi ta bushe-bushe ta tsakar dare don janyo hankalin shugaban Joseph Kabila da cewar wa'adin mulkinsa ya cika, don haka ya sauka daga mulki. Shugaban Rasha da na Turkiya sun ce kisan da aka yi wa jakadan Rasha a Turkiya ba zai ɓata zumunci da ke tsakanin ƙasashen biyun ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ba da tabbacin cewa ƙasashen biyu suna da ra'ayi iri ɗaya.
Tuwa gaishe ka Babato. Jama'a, abin da ya sauke kina a wannan lokaci, muna dannuwa zuwa misalin karfe 12:30 na dare a nan Washington DC, za mu ja aya nan.
sai mun da muku can da karfe 8 da safiyar nan da hatsi wato shirinmu na hatsi kenan wanda kamar yadda nace za mu kawo muku rahotanni daga Niger da kuma Najeriya a kai. Kafin mu tafi ina son mu yi ta'aziyya ga mutanen jihar Kebbi da musamman mutanen Argungu kan rashin mai shari'a Alhaji Lawan Adamu Argungu da aka yi a makon da ya gabata. Allah ji kanshi ya rahamshe shi ya ba mu hakuri jurewa rashin nashi. Za mu da dindika mu anan sashen wasu mura Amurka musamman shi Baba Yaku Makeri da Solomon da ya ja motar da kuma injiniya ɗin Mr. Charles Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington DC.